sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkamu da dare na yau talata 19 ga watan Mayu shekarar 2020 Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Tusule da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa adadin mutane da suka kamu da coronavirus a Nigeria sun kai 6,675 kanin gwamnati ta ce ba za ta dage dokar hana yawo nan take ba saboda yin takatsantsan da dakile bazuwar cutar rabon kayan abinci na COVID-19 a jihar Bauchi ya haifar da cece-kuce tsakanin yan gudun hijira da hukumomin jihar inda mataimakin gwamnatin jihar Bauchi ya ce yan gudun hijiran ba su da rabo a cikin wannan abinci a cikin shirin kuma za ku ji cewa ana kara samun haske akan harin ta'addanci da kungiyar Boko Haram bangaren ISWAP suka kai a garin Dapchi to sai kuma wata sanarwa daga fadar shugaban kasar Najeriya wanda ke cewa shugaba Muhammadu Buhari ya bada umurnin kaddamar da wani gagarumin farmakin soji akan mahara da masu satar mutane da suka addabi jihar Katsina a kasar Ghana kuma wata kungiya mai zaman kanta ta Child Online Africa ta kuka akan barazanar da yara da matasa ke huskanta na gurbatar tarbiyya ta hanyar zuba hotunan batsa a yanar gizo akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga jamhuriyar Niger da kuma tasirin azumin watan Ramadan amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban Amurka Donald Trump yayi barazanar cewa zai daina ba hukumar lafiya ta duniya WHO kudi baki daya in dai har hukumar ba ta yi wadansu muhimman sauye-sauye a tsarin ta ba nan da kwanaki 30 a cikin wasiƙar da ya aike wa babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus shugaba Trump ya zayyana hujjojinsa na daukan wannan mataki da cewa hukumar ta gaza nesan ta kanta daga kasar China a lokacin wannan annobar coronavirus ya nuna karara matakan da kai da hukumar ka kuka dauka a yayin annobar na da matukar tsada ga duniya hanyar da ta fi dacewa ita ce hukumar ta dogara da kanta ta nesan ta kanta daga kasar China a cewar Trump daga cikin kwararar hujjojin Trump na zargin WHO da nanata ba da bayanai da suka kawo rudani game da cutar coronavirus kuma bata matsa wa China ta karbi shawarwari da masana suka bada ba hakanan ta goyi bayan hana zirga-zirga da China ta yi a cikin gida alhali bata goyi bayan matakin da Trump ya dauka na hana yan China shigowa Amurka ba a watan da ya gabata Tedros ya nuna bakin ciki kan matakin da Trump ya dauka na dakatar da kudin hukumar ta WHO jiya Litinin Tedros ya bayyana wa taron kasashen duniya kan harkar lafiya matsayin da hukumar ta dauka game da cutar coronavirus kasuwannin hannayen jarin kasashen Asia na ci gaba da murmurewa a tsakiyar kasuwancin yau talata biyo bayan labaran da suka bayyana cewa an samu maganin annobar coronavirus hannun jarin Nike na Japan da na Hang Seng na Hong Kong sun cira da kashi 1.8 cikin 100 su kuwa kamfanonin Seoul na Kospi da S&P Ask da ke Sydney sun cira da kashi 2 cikin 100 a inda Shanghai kuwa ta cira da fiye da rabin kashi 1 sai Taiwan da ta cira da fiye da kashi 1 cikin 100 karfin murmurewar kasuwar hannayen jarin kasashen na Asia yana da alaka da murmurewar kasuwar Wall Street na jiya Litinin tun bayyana sanarwar wani kamfanin sarrafa magunguna na Amurka Moderna na samar da maganin annobar COVID-19 bayan wani gwaji da aka yi akan wasu mutane kuma suka warke yanzu haka kamfanin ya ce zai samar da maganin mai yawa a watan Yuli don kara tabbatar da aikin maganin a kasuwar mai kuwa kamfanin Amurka na West Texas Intermediate an sayar da gangan danyen mai akan dalar Amurka 32.25 inda ya cira da kashi 1.3 cikin 100 a yayin da nau'in danyen mai na Brent na kasuwar kasa da kasa kuwa aka sayar da kowace gangar mai akan dala 34.82
A gaida Aisha Jusile ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus yake karuwa a Najeriya yanzu haka dai gwamnati ta ce ba za ta tsage dokar hana yawo nan take ba domin yin taka tsantsan da dakile bazuwar cutar wakilinmu baban gida Jibrin ya aika mana da rahoto
A yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus yake karuwa a Najeriya yanzu haka dai gwamnatin Najeriya ta ce ba za ta dage dokar hana yawo ba nan take domin yin takatsantsan da dakile bazuwar cutar a tsakanin al'umma wannan mataki da gwamnati ta dauka dai ya zo ne a daidai lokacin da yawan masu dauke da cutar ta COVID-19 ya kai 6,175 kawai yanzu dai jihar Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya ita ce kan gaba da mutane 2,624 da suka kamu da cutar sai kuma birnin Kano da ke zama cibiyar kasuwancin arewacin kasar mai mutane 842 matakin hana zirga-zirga tsakanin jama'a tare da rufe guraren kasuwanci dai ya haifar da koma baya ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa da ma harkokin addinai musamman a wannan wata na azumin Ramadan to koya wannan lamari ya shafi kananan yan kasuwa a wannan yanayi
sunana Hussein ina harkar tukin kada a nan garin Lagos babu wani ne wata sana'a da zai fada ce wai shi wannan abu bai shahe shi ba gaskiya in ba masu sana'ar magunguna ba su ne ya zama dole so yanzu halin da ake ciki babu wani dan kasuwa wanda bai jikata ba ko mai karamin ƙarfi ko mai babban ƙarfi sau kamakon ba a cin kasuwanni kasuwar da ka saba zuwa kullun ka je ka sau yau ba ka sai ba za ka je ka samu wata sai bayan kwana biyu wata bayan kwana uku
assalamu alaikum sunana Alhaji Sada mazaunin garin Lagos domin Allah in aka duba yanda talauci yake a Najeriya da talakawa suke da yawa a Najeriya wani bai zai tashi bai da abin da zai ci sai ya fita ya nemo abin da zai ba iyalansa wani kuma Allah ya sare masa yana da shi to amma mafi akasari waɗanda ba su da shi sun fi yawa jahohin da suka bude kasuwanni ana ci sun yi kokari kuma su ma din ba wai an ce a kyale haka nan ba su ƙara daukan matakai yanda za a samu sauki kamar kasuwannin da suke kamar misali in aka yi wannan kasuwa ta ci yau saboda rage cinkoson jama'a washe gari sai a wata ta ci a kulle wannan saboda na ga anan Lagos yawanci ana makasoni haka to kuma muna fatan shugabanninmu na arewa za su dauki wannan mataki saboda rage dadadin talauci ga jama'a
kana Alhaji Abubakar Muhammad da baban yawo mu ba za mu taɓa mantawa ba baban gida a Najeriya domin yau kwanan mu 64 muna kulle ba amo ba lissafi kuma corona abin nan da ake sawa wallahi akwai siyasa ciki domin mun gane amma komi ina komin dadewa zamu ji game da Allah amma a ce musulmi da krista wata kwana 64 a ce ba zuwa masallaci ba zuwa coci wallahi ya kamata shugabanni su tani jubu
ya zaka ma dai mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sa'ad na uku ya ce sallar Idi na bana ba za a gudanar da shi ba a masallatan Idi sai dai a masallatan Juma'a daban-daban domin rage yawan cinkoson jama'a Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
a gaida Babangida Jibrin yayin da 'yan gudun hijira da ke zaune a jihar Bauchi ke fuskantar matsalar rashin sanin takamammen hukumar da za ta rika basu kayan agaji na abinci a gefe guda kuma shugaban kwamitin yaki da cutar COVID-19 Sanata Baba Tela ya ce kayan tallafi da hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas ta bayar babu kaso 'yan gudun hijira a ciki saboda tallafi ne na COVID-19 da ake rabawa ga jihohi ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
In ji cewar kakakin hukumar raya shirin arewa maso gabas NEDC Abu Musa kayan tallafin da suka kawo jihar Bauchi na mabukata ne wanda ya hada har da 'yan gudun hijira.
Ni sunana Abu Musa, na yi da Northeast Development Commission. Ka san shi kudin abincin an ba don a taimaka wanda suke bukatar abinci ne. Tunda yanzu ana cikin lockdown mutane ba sa fita cikin sana'a. Akwai wanda mutane da sai sun fita kowanne rana sun yi sana'a tukuna za su ce bayanin su so kaga iri-iri wannan ya kamata a taimaka musu da kuma mutanen IDP 'yan gudun hijira wanda ya kamata su kuma tun da ba a sunan su ba 'yan gudun hijira da kaga su suna bukatar abinci da iri-irin su da kuma iri-irin wanda gwamnati ta san cewa su waye ne wanda suka bukaci wannan sun ji musu da tun da mu ba abincin muke ba su da suke bautin sun san waye ne suke bukatar wannan abincin wanda ya kamata a ba su.
Sai dai kuma an ji cewa shugaban kwamitin yaki da cutar COVID-19 a jihar Bauchi, mukaddashin gwamnan jihar Sanata Baba Tela, kayan tallafin da NEDC din suka kawo tallafi ne don annobar COVID-19.
Abin da suka kawo mana kan suka mana kan fani shi suka kawo mana for COVID-19. Ni ban matsayin da IDP suka boce wata guda ina suke da a wani guri suke da tare IDP da kowa na zuwa gidan sa zai ci shi IDP kuma mu kayan da ai kayan da NEDC suka bamu yana nan a cikin duka da COVID-19 palliation haka suka aiko suka aiko kuma sarkin Bauchi suka ce shi ne chairman na COVID-19 palliation a kai masa din ba haka ba dan me za su hada mana da ambulance da IDP da ambulance ba har ambulance sun bamu guda biyu ambulance da IDP ne ko kuma su kawo mana sanitizer sanitizer na IDP ne haka da suka bamu da su bamu ne ba su bamu sai da aka zo COVID-19 kuma da take da rubutu cewa gashi ga aikayen yake da suka kawo na COVID-19 mu ban ma san inda ake shirin IDP ga wani sai ba ta fara ma akwai IDP za ku ci ba amma dai wannan kan bana na COVID-19 ne wanda ake for palliation wanda ake director shi a kowane state kuma suna yi in all the six states in the northeast duk suna musu
halin da ake ciki kuma yan gudun hijiran sun tabbatar mini cewa sun samu wani kaso na abinci sai dai ba zai ishe su ba
sai suna na buba musa shehu ni ne chairman na yan gudun hijira na Bauchi state abincin da ake magana an cewa an zo an bamu lalle lalle an zo an bamu ai sai da muka yi magana tukuna aka zo aka dauki abincin da aka bamu abincin da aka bamu bai kai na local government daya ba yanzu haka ma mu karan kanmu mu rasa yadda zamu yi mu raba abincin nan kowa yana kuka kowa yana korafi akan abinci ya kasa to saboda haka muna kira ga North East Development Commission ba wai mu muna zargin su ko kuma muna ce ko suna yi wani mudahana ko ba a'a ba haka bane
idan za yi tunawa makon jiya mun kawo muku rahoto kan matsanancin karancin abinci da yan gudun hijira su fiye da 2500 da suke jihar Bauchi suke fuskanta Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan da fatar an shakata da wannan wakar to yanzu kuma bari mu shiga bangaren tsaro inda ake kara samun haske dangane da harin ta'addanci da mayakan Boko Haram bangaren Iswab suka kai a garin Dabci daga Abuja Hassan Maina Kaina ya aika mana da wannan rahoto
a bayan nan dai mayakan Boko Haram bangaren Iswab sun matsa da kai harare a wasu daga cikin yankunan jihar Yobe wannan wani mazaunin garin Dabci ne ke mani karin haske akan harin ta'addancin da jiya Iswab suka kai a garin nasu na Dabci
to abin da ya faru jiya misalin kusan biyar haka muka samu labari yaran Boko Haram suna zuwa garin Dabci kuma kaman karfe 5 sai muka ji harbi to bayan wannan da dare kuma sai muka ga wuta ashe kofan gidan hatsi girma district na Dabci ka sa wuta da falonsa da kuma gidansa da ston abinci haka bayan wannan kuma tsare da fita bakin tija suka gona wani asibiti sannan kuma suka dau wata mota lokacin sojojin Najeriya sun zo suka yi musayan wuta jirgin sama ya saki bom wanda ya kona mota guda biyu kuma ɗayar motar karamar hukuma ce wanda suka ɗauka sai kuma ta su ce ta yan Boko Haram kawo shi sun kai mutum shida ko Boko Haram
na yan ta'addan
na yan ta'addan
duba da yadda yan ta'addan suka kone gidan hakimin garin na tuntuɓi ɗaya daga cikin ƴaƴan mai garin na Dabci ko zai man bayanin yadda abin ya faru
wadai mu kuma muna kan fitowa dai haka
wato kun gudu daji kenan
eh mun gudu gaskiya ne
to lokacin da suka shiga cikin gidan naku kamar me suka yi a cikin gidan
to lokacin da suka shiga suka dauki fetur da suka shiga suka koko ne wajen da zasu fara kafin su dauki kayayyakin
wato sun dauki kayayyaki a cikin gidan kenan
a insha Allah sun kun dauki
kamar me suka diba gidan
eh to akwai kayan sini na mai girma din su kayan sanasawa da su kayan sade na abubuwan sade yawa dai haka dai abubuwa da dama sun dauka cikin gidan
sannan ba su diba kayan kuma sai suka fara gidan muta
suka saga abin na kaita suka kwana
da latin cin ihe da kwatar tsaron Najeriya akan wannan hari na garin Dabci daya daga cikin masu magana da yawunta ya shaida min cewa nan gaba ne za su fidda sanarwa a hukumance masanin tsaro Dr. Kadiru Adamu yayi karin gaske akan abin da yasa ISWAP suka matsa da kai harare a bayan nan
muna sane da ita uwar kungiyar Islamic State ta duniya da uwar kungiya gaba daya ta kaddamar da wani tsari wanda take kira yaki na Faransa kuma ta yi shi ne don ya dace da wayannan kwanaki 10 na karshen Ramadan amma lalle mun ga alaman suna kai hare-hare har dai hare-haren da suke amfani da roka-roka suke jefawa daga nesa a shekarar 2019 sun yi irin wannan kira gab da babbar sallah to shi ma haka suka yi kusan kwana 10 suna yi to ina san alakanta shi da wannan abu da magani a Dabci abu na biyu shine shi irin wannan yaki na ta'addanci har dai na tsarika noke shi su ɗan kungiyoyin nan suna karantar yanayin da ƙasa ke ciki a Dabci muna da labarin cewa ƙarfin jami'an tsaro da ake nan yana da rauni to ba mamaki bane wayannan mayaka suna karanta irin wannan suna daukan dama suka irin wayannan hare-hare
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Hassan mai na kaina shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin kaddamar da gagarumin harin soja akan mahara da masu satar mutane da suka addabi jihar Katsina wakilinmu na Katsina Sani Shu'aibu Malumfashi ya ce umarnin shugaban kasar yana kunshe ne a cikin wata sanarwa da kakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu ya raba wa manema labarai a Abuja
Sanarwar ta bayyana cewa runduna ta musamman ce za ta kai farmakin da zai murƙushe maharan da suka addabi al'ummomi a sassa daban-daban na jihar Katsina kuma tuni su waɗannan dakaru na musamman waɗanda kuma sun ƙware wajen tsara dabarun yaki sun hallara abin nan na Katsina inda suke ganawa a asirce da nufin tsara irin farmakin da za su kai wa sansanonin da aka tsara da kuma lokacin da za a kai wannan hari da nufin samun gagarumin nasarar kawo ƙarshen ta'addanci da ta'annatin da waɗancan mahara ke aikatawa a kulliyoyi. Tani dai babban hafsan tsaro General Gabriel Oloni Sake ya fayyacewa shugaba Buhari akan irin tsari da kuma dabarun yakin da yake son ya aiwatar don samun nasara. Har wa yau sanarwa ta kunshi sakon jimami na har-haren da aka yi ta kaiwa al'ummomi daban-daban a jihar a baya-bayan nan inda shugaba Buhari yake ya ji takaicin aukuwar lamarin ga iyalan waɗanda suka rasa rayuka su cikin waɗannan hare-hare shugaba Buhari ya yi fatan Allah ya ji kansu da rahama su kuma waɗanda suka samu raunuka suke ji a halin yanzu ya yi fatan Allah ya ba su lafiya ƙarshen rahoton kenan San Shahab Malufashi muryar Amurka daga birnin Katsina a Najeriya
to madalla a gaida Sani Shu'aibu Malufashi A kasar Ghana kuma wata kungiya mai zaman kanta da ke kula da harkokin yanar gizo da kuma shafukan sada zumunta da ake kira Child Online Africa ta kuka akan barazanar da yara da matasa ke fuskanta na gurbatar tarbiyya ta hanyar zuba hotunan batsa a yanar gizo da kuma shafukan sada zumunta ga Ridwan Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Da tace magana yayin bukin ranar sadarwa ta duniya na shekarar nan daraktan zaccarwa na kungiyar Child Online Africa Awo Aidam Amenya ta bayyana cewa an samu ƙarin barazana wadda yara da matasa ke fuskanta a yanan gizo a dalilin ƙaruwar raraka a fuskar lalaci da fatauci harkoki na batsa inda suke sa matasan nan su samar da hotuna ko bidiyon kansu tsirara ko cikin hali na lalaci Hajiya Rahama Abubakar Jawandu jami'ar sadarwa ce da ta nakalci raraka da ke gudana ta yanin gizo ta yi bayanin yadda haka ke faruwa
da gan lokuta da dama an bar yara cikin su suna gurguda su ci kansu su shiga can su fita nan su kafin ta hankala su kansu sun je su shiga inda ke dace ba mai yi wani alal misali ke uwa cikin bar mai yaro ko yariya waya ita kanta tana kallo sai daga kawai kwastam gashi domin kwastam sai daga kun sako maka wannan wato tallace-tallacen tasu kuma iyaye kuma yana fitowa da irin inda wuraren da muke shiga a cikin yanar gizo kamata idan mun shiga wasu wuraren kawai mu goge su domin tunda yaran mu na amfani da wayoyin mu kuma sukan suna yi amfani ma da computer mu.
Sarkin Wangarawa Alhaji Umar Baba Isa director ne na shirin tarbiyyar yara na Majalisar Dinkin Duniya yayi sokaci akan abinda iyaye da hukuma za su iya yi don kiyaye matasa din fadawa cikin wannan tarko.
Yaro ya kamata yana karkashin protection ka, taimakon ka, kiyaye shi domin abinda ka sani bai sani ba. In ya dauki wani abu da kitura ke cewa habit, in ka taimake shi ya adopt wani habit, ka ji mai ciwo. Shi yasa idan kana kan internet, abinda za ka yi ka bayyana ka nuna, in ka kare abinda ya fi kyau, ka kashe wani. Kuma babban magana shi ne wane ne abokin ɗanka. Muna da local authority, shi yasa kowane unguwa akwai municipal, akwai district, mini kuma kowane wurin akwai abin da muke kira municipal security council.
A ƙarshe Hajiya Rahama ta ba da shawarar yadda iyaye za su rinka lura da abin da ƴaƴansu ke yi akan internet. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwana Abbas. To yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da hukumar kwallon kafa ta kasashen Turai UEFA, Union European de Football, wadda ta amince da cewa alƙalin wasar da ya jagoranci karawar da ta hada FC Barcelona ta kasar Spain ko kuma Spain da Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa da Denis Aitken dan kasar Jamus ya jagoranta a ranar 4 ga watan Maris shekara 2017, wadda daga bisani aka lakabta da remontada ya tabka kuskure masu tarin yawa da hana kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ko PSG din kai ga wasanni na gaba bayan Barca ta lailaye su da ci 6-1. Kamin haka nan Paris Saint-Germain din ce ta kasar Faransa ta kakkabike Barca a Parc des Princes na kasar Faransa da ci 4-5. Ita dai hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA, Union Européenne de Football, ta zargi alƙalin dan kasar Jamus da nuna son rai da baiwa Barca cin daga kai sai mai tsaron gida kyauta da anawa Paris Saint-Germain penalty, abinda ya hana PSG din kai ga wasa na gaba na kungiyoyi takwas ko kuma kar da final na shekara ta 2017 na wasannin Champions League, abinda aka kira da remontada. UEFA, Union Européenne de Football, ta ce a wannan wasar PSG ce ya kamata ta je wasa na gaba. Ungiyar ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa ta shigar da kara ne gaban Union Européenne de Football UEFA bayan kashin da ta sha a hannun Barca da ci 6-1 shekaru 3 din da suka gabata, domin nuna rashin jin dadin ta da makin amincewa da alƙalancin Denis Aitken dan kasar Jamus, wanda aka zaba a matsayin alƙali mafi kwazo a kwarewar teburin kakar kwallon kafa ta kasar Jamus ta shekara 2018-2019 a kasar Jamus a fannin alƙalancin kwallon kafa. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Marseille OM ta kasar Faransa tana fuskantar matsaloli a baya-bayan nan bayan ta rabu da daraktan wasanninta cewa da Zubi Zareta, mai horar da kungiyar ne Andres Villas-Boas ke shirin murabus daga tasa kujera, ko da yake shugaban wannan kungiyar ta kwallon kafa Jacques-Henri Hérault ya nemi da kocin Villas-Boas da ya tsaya a kungiyar tunda za ta buga wasannin Champions League a kakar wasannin kwallon kafa ta baki idan Allah ya kai. Haka nan ma shugaban na Olympique de Marseille ya karyata raɗe-raɗen da ke cewa ai yana kan hanyar sayar da kungiyar kwallon kafa ta OMN ta Faransa da ke fuskantar matsalolin kuɗi yanzu haka. A dai wannan lokacin Luis Campos, daraktan wasanni na kungiyar kwallon kafa ta Lille ta kasar Faransa, ya yi
murabus da nasa mukami kuma ana tunanin ba mamaki idan aka gane shi ya kula a club din Olympique de Marseille ta kasar Faransa domin canjin tsohon director Olympique de Marseille Zubi Zareta da aji nasa mukami ita ko hukumar da yake kula da yin kididdiga da ma nazarin harkokin wasannin kwallon kafa ta duniya ta hiddo wata kididdiga a yau talata da tazana kungiyoyin kwallon kafa na duniya da suka fi yawan cin wasannin kwallon kafa a dukkan wadda da suke yi da tazarar ci uku uku ta farko ita ce kungiyar kwallon kafa ta Gibraltar ta Lincoln Red da ke cin wasannin ta sama da kashi 50 cikin 100 da tazarar cin kwallaye guda uku a raga amma mafi daukar hankali a wannan kididdiga shine yanda kungiyoyin FC Barcelona ta Spain da ta kasar Faransa Paris Saint-Germain ke kankaka a wannan kididdigar Haruna Mammana bago na birnin kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Niger
akai da Haruna Mammana bago to yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku tasirin azumin watan Ramadana
assalamu alaikum sunana Umaru Abubakar Adama Garam jamhuriyar Niger zan yi magana akan rayuwar matasa tu a wannan lokacin na azumi ya kamata ga ƴan uwanmu matasa su gane wannan lokaci ne lokacin azumi wata ne mai albarka wata ne mai alhurma duk lokaci da ya shigo da mutane suke zuwa su yi wasu abubuwa wanda ba shi ba ya kamata wannan watan fa da Allah ya farlanta shi a gare mu Allah ya ce wannan azumi da muke yi shine ya farlanta shi mu yi kuma wannan azumin shine zai sakanta mana abinda muka yi bai gama kowa ba ladan shi kenan tun matashi ya kamata ya sa ma zuciyar shi sanyi ya bi tarbiyyar da uwayen suka tsora shi a kansa kai ya tsaya ya ringa abubuwa na barna duk abinda ya zamanto matashi zai zo ya zamana aikin alfahasha da zaman banza da barci da wasu abubuwa wanda ba su kamata ba ya kamata matashi ya tsaya ya bi uwayen shi kali ya kwanta ya zamanto ko shi sai barci sai lokacin shan ruwa tashi ya zai sha ruwa a'a yazo a gidan su uwayen shi akwai aikin da zai musu bayan shi akwai wanda suke matasan ne suna da halin da zasu ma uwayen su taimako su taimaka musu da wasu abubuwa amma sai ga matashin yayi forget ya bar lamarin gidan ya bar uwayen ba ruwan shi da su sai lokacin shan ruwa yayi yazo ya ringa duba a bashi abin da zai amma kuma wani abin ma muna da akwai laifi na uwaye saboda akwai uwayen da suke tsirme ma yara gindi sai an kwambi kuma su ringa dora hannu aka iyaye su ne na horko da su tarbiyantar da yaro hal tarbiyyar da su zamanto ya zamanto an gwada yaran nan misali ne wannan wata daya shine zamu nemi duniyar mu nemi lahirar mu a cikin shi wata ne wanda duk matashi a duniyar wannan ya tsaya yayi astighfari ya nema ma uwayen shi addu'a saboda sai ya ma uwayen shi addu'a tukun addu'a shi take amsuwa saboda in an kwambi su mu ne matasa manyan gobe
madalla yanzu ko ga Aisha ta sule ta dawo mana da takaitaccen labaran duniya
Donald Trump ya yi barazanar cewa zai daina ba hukumar lafiya ta duniya WHO kudi baki daya inda har hukumar ba ta yi waɗansu muhimman sauye-sauye a tsarinta ba nan da kwanaki 30 a cikin wasiƙar da ya aikewa babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus Shugaba Trump ya zayyana hujjojinsa da daukan wannan mataki da cewa hukumar ta gaza nesan ta kanta daga kasar China a lokacin wannan annobar coronavirus.
Thomas Sararo baki dan abinda Allah ya sauke yake dan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya da Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa a jihar Gombe wanda aka yi jana'izarsa a yau. To Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata makoma tare da sauran magabata. Yanzu a madadin Aisha Tsili da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan darin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.